I'm standing on the corner, standing at the gate, facing what I've always known would be my fate. I can blame no one for what I have done. I've broken all the rules, taking what's not mine. I'm a petty small-time thief who's done hard time. I've stolen from my mother and all the neighbors down the line. And it's hard on the inside, and it's hard getting out. If there's trouble in the neighborhood, I'm a suspect without a doubt. But if it's true that you save a soul who doesn't care, if it's true that you save a man who's taken every dare, if it's true that you save a drunkard who's lost his faith, if it's true that you save, then save me from myself. I've lost all fear of the law, they can never touch my heart. But if it's true that you save a soul who doesn't care, if it's true that you save a man who's taken every dare, if it's true that you save a drunkard who's lost his faith, if it's true that you save, then save me from myself.
Da 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 da